kega
musamman billaku
duku ka danga da anku
musamman billaku
wajen mutane na anku
musamman billaku
su shahida gwarzan wakili
musamman billaku
musamman dan billaku
musamman billaku
na kuke masu ƙarya da mota
musamman billaku
na kuke masu neman asanku
musamman billaku
shi an san shi tun kan kuwaye
musamman billaku
wani shugaban dalibai ne
musamman
Yoke Kano sai kuwai ga
Musamman billaku
wani shugaban dalibai ne
Musamman billaku
can a garin mu sau za mu duba
Musamman billaku
sakataren hukuma ta zabe
Musamman billaku
mutanen gumba sun san da wannan
Musamman billaku
so hudu ya ce aman a aku
Musamman billaku
tarihi ku ne mu ku duba
Musamman billaku
shi an san shi birni da kauye
Musamman billaku
shi an san shi tun kan kuwai
Musamman
Gidan talba dan gomba zaki
Musamman billaku
Nan gomba ya zo da tsari
Musamman billaku
Gomba yau ta yi zamta
Musamman billaku
Tuba ko jama'a ya yabe shi
Musamman billaku
Zan sana ta kuma ya yabe shi
Musamman billaku
Musamman billaku
Musamman billaku
Sana'ar ban shahida
Musamman billaku
Mi wakili da aku
Musamman billaku
Cikakken wakili da aku
Musamman billaku
gwamnati na yan sanda kai ne
Musamman billaku
majalisa ta yabe ka
Musamman billaku
kuma kasar mu an sanda kai
Musamman billaku
agiwa ka tanga ta aku
Musamman billaku
a dan gani dai na aku
Musamman billaku
haɗa kyau mutane na aku
Musamman billaku
dan da da mutane na aku
Musamman billaku
Musamman billazai
Musamman billaku
na kuce masu neman asanku
Musamman billaku
na kuce masu ƙarya da mota
Musamman billaku
to shi an san shi tun kan kuwaye
Musamman billaku
kanda kulkar ki mota
Musamman billaku
in kuma kin yi kwaba ta kwabi idan ta bare da ke baro mu na buga aure dan billa mazan fama jama'ar anko suka ce na yi ban girma
sosai
wasu ba ni ya yan anko muna ambana
a buga aure dan billa mazan fama
yawa
jama'ar anko suka ce na yi ban girma
sosai
wasu ba ni ya yan anko muna ambana
wahidin adin kai ne ga masarkin mulki taimakan na iya Allahu gani mai mulki zanaje ku da mazajin zaki kawai suman bello dan uku muna amfana
a buga aure dan billa mazan fama jama'ar anko suka ce ne yi ban girma musamman ya yan anko muna amfana
inda a baitoci in zana yi sai na shirka na kira zani na ban sabiya labbaika na amina man zo dole na zo gaishe ka mahali da sahabbai har da diya gunnana
a buga aure
sosai
musamman ya yan anko muna amfana
kan inaji yan kwali sun tsara gida ya rushe da mutuncin su suwa zartanin mun kwashe kan da ta yi amai tun kan na shigo ta dashi musamman ya yan anko muke amfana
a buga aure dan billa mazan fama jama'ar anko suka ce ne yi ban girma
yawa
musamman ya yan anko muna amfana
na ji matan aure za su yi gulmar gulmar ku ina gumwancan musamman billo dan anko muna amfana
a buga aure dan billa mazan fama jama'ar anko suka ce ne yi ban girma
ashe
musamman ya yan anko muna amfana
musamman ya yan anko muke amfana musamman billo irwaluni ya ai ta nuna a garin anko ko kun yi shiru zan tona ya zama tsani har kyan mu muna amfana kin yi kwase kirrubuta na ji labari kin cinye kudin kabinta banda wannan mata cinye kudin makaranta jama'a ku kula dan kar ku bujirgin zauna
a buga aure dan billa mazan fama
ashe
jama'ar anko suka ce ne yi ban girma
yawa
musamman ya yan anko muna amfana
da mawaki da mawaka da akwai bambanci sun yanci amu muke waka wani ma ya ji ta yi azanci
mun har ya dau kalmar ta fice kai ka amfana
abuga abai din billa mazan fama
ashe
jama'ar abu suka ce ne yabin girma
yawa
musu mani ya in abu da amfana
kai da masu jin muryar rara ku taho na canza gishirin kun shi shi za mu kirawo beza wata matar aure zan yi wasu na reza yanki yan kauye yan mako ka kan birni na
abuga abai din billa mazan fama
yawa
jama'ar abu suka ce ne yabin girma usmani ya yan abu da amfana
usmani ya yan abu akwai alkhairi usman bello ya zo da cikakken zari taimakon ka ba kullum da yake yin wuri asan ran ku mo yan abu muna amfana
abuga abai din billa mazan fama
yawa
jama'ar abu suka ce ne yabin girma usmani ya yan abu muna amfana
akwata halke yau ko ta ina sai murna maganar titi yau ko ta ina an zana garuwan bambo ko yau shaidan ka kunna rijiyoyin murza ta da yawa an jona
abuga abai din billa mazan fama jama'ar abu suka ce ne yabin girma usmani ya yan abu da amfana
ga kadan a cikin aikin da yayo kwanan nan bangare na ruwa na san tunukun san wannan kauyuka da yawa sun samu ruwa kwanan nan usman bello Allah ya biya mun shana
abuga abai din billa mazan fama jama'ar abu suka ce ne yabin girma usmani ya yan abu da amfana
nataliyawa sun samu ruwa sun gode jama'ar badara sun samu ruwa sun gode jama'ar tumuma sun samu ruwa sun gode usmani ya dan bello muna amfana
abuga abai din billa mazan fama jama'ar abu suka ce ne yabin girma usmani ya yan abu da amfana
yan tudun kuka sun samu ruwa ba haudi yan tashar bagariya sun samu ruwa ba haudi jerin salama sun samu ruwa sai habi usmani ya yan abu muna amfana
abuga abai din billa mazan fama jama'ar abu suka ce ne yabin girma usmani ya yan abu da amfana
unguwar zami ya su tuntuni masu waye al'ummar jahura musa a fagari ya waye ga masallacin juma'a duhu ya yayi ko ina bango yan abu muna amfana
abuga abai din billa mazan fama jama'ar abu suka ce ne yabin girma usmani ya yan abu da amfana
bangare na wutar ne fa ku taho ku yi shaida taran su goma usman da yawa ya yada mutan rayar ma sun samu wuta sun shaida taran su goma aka ba su suna amfana
abuga abai din billa mazan fama jama'ar abu suka ce ne yabin girma usmani ya yan abu da amfana
gana kan bariki sun samu wuta ba haudi yarima shehu sun samu wuta ba haudi jama'ar modi ba an ba ku miyolin sabi ga mutan bindiga an ba su wuta sun shana
abuga abai din billa mazan fama jama'ar abu suka ce ne yabin girma usmani ya yan abu da amfana
ga masallacin yau ko ta ina an gyara har da sabon bi aka yi manaras an jera ga ginin asibitoci da ake an tsara asibitin kyambo dan bella yau na nuna
abuga abai din billa mazan fama jama'ar abu suka ce ne yabin girma usmani ya yan abu da amfana
ga kadan a cikin aikin usman dan bello usman bello har kyambo mu je dan bello shahida mu je dai usman dan bello mai gidan ummi Allah ya biya mun shana
abuga abai din billa mazan fama jama'ar abu suka ce ne yabin girma usmani ya yan abu da amfana
to a waka ta tilal na kira dan kwambo ja mu dai talba yan kwambo muna yin kwambo mun yi kwamna na kware talba ku ce dan kwambo kwamba ta tsabta azuwan ka kware ta nuna
abuga abai din billa mazan fama jama'ar abu suka ce ne yabin girma usmani ya yan abu da amfana
titila na kira sunanka
a gaida dan juma sanata na bare gaishe ka
a kunji homa kuma nan gobe gidan albarka
ja mu je gobe har kan ka muke amana
abuga abai din billa mazan fama jama'ar abu suka ce ne yabin girma usmaniya in abu ya amfana
zilalami doti lalaka tana sawo ka
a kunji con dukan mu ka samun sanka
addu'ar da muke dukan mu mu hau bayan ka
ka fito murka kai za mu mu na ba mai no
abuga abai din billa mazan fama jama'ar abu suka ce ne yabin girma usmaniya in abu ya amfana
ga sifika na kasa za na kira sunan shi
gaba dai da kaca ga aminu maza sun tashi
ga bashir jumbo dan adam ma kun san shi
kuma
gaishe shi
ya zama zane tila na kira sunan shi
har da matar ban mun auko muna gaishe shi
ga mata dadin mun auko abun amfana
abuga abai din billa mazan fama jama'ar auko suka ce ne yabin girma usmaniya in auko muna amfana
ga muhammad kala zana kira kun san shi
ga bala aula shi za ya biya mun bashi
Osman sarkin yake umma akwai shi da kishi
makanike shehu har kun ka nazo na nuna
abuga abai din billa mazan fama jama'ar abu suka ce ne yabin girma usmaniya in abu ya amfana
har da baba ya kaltin umma yana alkhairi
Osman liman dan billa yayo tun fari
har da ma kawo jubarwan mu yana kan tsari
sannan mai wanka da baitin ka nazo amfana
sila barare nani
ibrahim kaljin gi kusani gwardo ne
har da musa ke lasuma kusani ya gani
zana sa tuba wa kar usman mun gana
abuga abai din billa mazan fama jama'ar abu suka ce ne yabin girma usmaniya in abu ya amfana
sa'id ma'azu kai ma da akwai sunanka
zana sa lawil tambi tuni sai mun farka
Hajiya Asabe mai kuma sau mun sarka
har da larayu malli da tana amfana
abuga abai din billa mazan fama jama'ar abu suka ce ne yabin girma usmaniya in abu ya amfana
ga habubi shi ma a ciki na ganshi
har da kabeesu shi ma a ciki na ganshi
har da sayore ya zo a ciki na ganshi
ahmar ka sharati lana kira sunan
Sai gini zai banda huwa mai mai ko
Adamu dan kambo tila na biyo ta nuna
abuga abai din billa mazan fama jama'ar abu suka ce ne yabin girma usmaniya in abu ya amfana
zan samu sajan dan kuje ya san kuma
ga maji dadi na kirun ma abokin kuma
alhaji sanusi maji dadi amanar kuma
usmaniya in abu na amfana
lan na bada hir mangal
alhaji dahir ka zarce sanin mai singin
abacin usman dan bella na sawo mangal
usmaniya dan auko muna amfana
abuga abai din billa mazan fama jama'ar abu suka ce ne yabin girma usmaniya in auko muna amfana
zana sa dan azumi adam mai alkhairi
dan majalisa na haramu cikakken zari
sanin dan azumi baba muna yankari
usmaniya dan auko